rundunar sojin Najeriya na operation lafiya dole da ke aikin samar da tsaro a shirin are maso gabacin kasar suka ce sun kubuto da mutane 3475 daga hannun ayan kungiyar Boko Haram wato cikin watanni biyu kacal komandar rundunar sojin operation lafiya dole Major General Rogers Nicholas ne da ya bayyana hakan a wani taron yan jarida a gudanar a garin Maiduguri da kuma aka nuna ta kafafun wasu gidan talabijin kai tsaye yace yanzu haka sun da kofa wajen tabbatar da cewa sun kawo karshen ayan kungiyar Boko Haram baki daya musamman ma yankunan tafkin Chadi da kuma dajin Sambisa wanda ake cewa kan zairo yace yanzu haka rundunar suna nan cikin wannan daji kuma sun hana ayan kungiyar Boko Haram din sakewa sakat yace cikin wannan watanni biyu dai yanzu nan nasu ta samu nasarar kashe ayan kungiyar Boko Haram 166 sakamakon gumurzu da suka yi da su kuma sake kwato motocin sojoji masu sulke da bandukoji da ma motocin fika-fika da dai wasu kayayyaki da dama suke har da littattafan addinai yace yanzu hakan da nake magana sannan muna nan a tsakiyar dajin Sambisa wato a Kam Zero inda muke ci gaba da fitattakan waɗannan mahara don kuma mu tabbatar cewa mun magance duk wani ɗan Boko Haram da ke wannan daji yace cikin wannan gagarumin lokacin ne kuma suka sake samun nasarar kame wasu ƴan kungiyar Boko Haram din har su 34 da kuma yanzu hakan suna hannun su suna kuma ci gaba da yin musu tambayoyi da ma bincike
and work is given to you by truth. As I hear today, the total of 3,475 million are so far in the rescue.
Yace yanzu hakan akwai mutane da dama da suka samu suka tsuce daga hannun ayan kungiyar Boko Haram inda mutanen mu kuma ke ba su kariya wanda yanzu hakan da gajiya mun kubuto da mutane 3,475 wanda kuma fararen hula ne daga hannun ayan kungiyar Boko Haram din kuma tambayar ya ta komanda game da ba sun sake kwato kan zero da ko tsohon ya ta komanda ya sha fadin cewa sun kwato wannan kan biyo din a hannun ayan kungiyar Boko Haram ga dai abinda Major General Lucas ya cewa mun neman labarai yace abin da ke faruwa shine ko da mun tarwa da su za ga sun canza wuri da zaran kuma mun gusa daga wannan wuri za ga sun sake dawowa amma yanzu haka mun yanke shawaran cewa za mu kasance tare da su a wannan daji idan har kula sosai yanzu haka akwai mutane da dama da suka mika kansu da kansu musamman ma a kasashen Kamaru da Chad da Niger inda kuma suna nan da dama sun yi sake amfani da wannan dama wajen kiran ayan kungiyar Boko Haram din ciki har da ma shugaban ɗayan bangaren wato Abubakar Shekau da shi ma ya mika kansa idan yana da niyyar yin hakan Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.